أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء أولنا مجلسينا 25 da cikin majalisun tafsirin alqur'ani da muke yi a watan ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari albarka da tsari da kariya da sauran garuruwan musulmi a yau 25 ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1439 wadda wannan rayana ta yi daidai da ranar 10 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah za mu tashi aya ta 51 a cikin suratu maryam wadda ita ce muke karantawa kafin mu fara da amsa tambayoyi akwai jan hankali da nake so na yi dangane da ta'amulinmu da alqur'ani a cikin masallaci musamman ga masu itikafi da ma masu halartar wato majalisai da ake yi a cikin masallaci sau da yawa mutane suna aje alqur'ani a ƙasa a gaban su in aka tashi za a yi sallah kuma mutane mutum in ya shigo cikin sahu in ya shigo masallaci hankalinsa gabaki ɗaya a gaba yake a inda zai ga kafa da zai shiga yayin sallah baya duba gabansa da abin da yake ajiye a gabansa mutane da dama sun janyo hankali sun ce kusan kullun sai sun ga an taka alqur'ani a masallacin nan duk shekara muna fadakarwa cewa alqur'ani ganganta wulakanta shi kafirci ne mutum ya tozarta alqur'ani da gangan ridda ne to saboda haka ba a ce da gangan mutane suke tozarta alqur'ani ba amma duk abinda mutum yayi wanda zai bayu ya zuwa ga wato akula wulakanta alqur'ani to wannan hakika laifi ne dan haka a kula dalilin da yasa kenan a shekarar farko da ake wannan tambihi aka yi irin waɗannan ƴan kujeru waɗannan ƴan katakwaye da ake sanya alqur'ani a wajen bai dace ba mutum ka aje alqur'ani a ƙasa muna gani yanda kafin alqur'anai su yi yawa a da alqur'ani ragaya ta musamman ake masa a gida sai dai a rataye shi idan an gama karatunsa a mayar da shi a rataye shi daga baya ne in aka yi cupboard sai a rinka dora shi a can saman cupboard amma alqur'ani ba abin da yake zaka ajiye shi bane kamar yadda ake ajiye jarida ko littafin novel wannan littafin Allah ne da ya kunshi zancen Allah saboda haka lallai mu kula da wannan kada ka zamanto sanadiyar da zaka sa wani ya tozarta alqur'ani ba da niyya ba dan duk wanda ya taka alqur'ani tozarta shi ne to idan mutum yayi ba da niyya ba bashi da laifi to amma wanda ya zamanto shine sababi da yayi wannan zai zamanto yana da laifi tunda abu ne wanda yake ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib abinda wajibi ba zai cika ba sai da shi to shi ma wajibi ne ba zai cika ka tsare alqur'ani ba yayin da kake yin rubutu kake karatunsa dole sai ka killace shi yanda wani ba zai iya tozarta shi ba to wannan wajibi ne ka killace shi musamman a taro irin wannan da taro lokacin da ake yin sallah yanda mutane za su rinka shigowa haka zalika masu yin tahajjud ko lokacin da ake tarawih da suke bin liman da rike alqur'ani malamai sun yi fatawa akan halarcin wannan cewa wannan aiki ne da ake yi dan maslahar sallah babu laifi mutum ya rike alqur'ani dan ya rinka bin karatun duk da yake waɗansu malamai suna da tawakkufi akan haka to amma sawa'un kana riƙewa kai da kake tilawa ko kai da kake bin tilawar liman yayin da aka zo za a yi ruku'u ko za a yi sujada ka sanya shi a wajen da zai zamanto cewar baka bijirar da shi da a tozarta shi ba domin ka je ka ajiye shi a ƙasa wani ya zo ya fita cikin sahu alwalarsa ta kade zai fita zai iya takawa bai san cewa an aje alqur'ani a wajen ba saboda haka dole mutum ya ɗauki mataki yanzu idan mutum a wayarsa ce mai tsada ai ba zai zo ya ajiye ta haka ba ya san aka taka ta za ta fashi yana killace ta yana kula da ita to yanzu a ce waya ta fa alqur'ani a wajenka, to lalle wannan ba wani abu ne yasa akai maganar ba, saboda abin ya yawaita, kuma mutane da abin ya dama masu kishi sun gani sun yi ta janyo hankali suna ta cewa ya kamata a yi magana. Sannan abu na biyu, tambayar da aka yi tun kwanakin baya akan masu kwallon kafa da abin da ake biyan su, nace zan yi a dan saurara min. Wannan mas'ala malaman zamanin nan sun yi sabani wajen kudin da ake biyan yan bal na irin manyan club, shi kansa shi wasan bal mafiya yawan malamai akan cewar babu wani abu na shari'a da ya nuna haramcinsa illa idan ya hadu da abin da yake haramu, wato yana daga cikin wasa da yake yana da ma'ana ingantacciya, shine nishadantar da jiki da karfafa jiki da kara lafiyar jiki da ɗebe kunci da damuwa, wanda zai iya kaiwa ya zuwa ga wato aibobi na rayuwar zamantakewa. Dan yawanci abin da yakan samu samari yayin da suke da tashin karfi ba sa samun suna fitar da wannan nishadin nasu, to shine yake kai su ya zuwa ga shaye-shaye, domin kullun suna zaune dunkum a cikin gida sai kwakwalwar sai ta suranta musu abubuwa, to babu abin da zai cire musu wannan wato tarin karfin da damuwar da suke ciki, sai ga sun shiga cikin harkar shaye-shaye. Yayin da ake da hanyoyi da mutane suke ta wato wasanni da zai dauke musu wannan tsananin karfin da suke da shi, lokacin nan zaka ga akwai saukin irin waɗannan abubuwan na miyagun kwayoyi da suke yawo a cikin al'umma. Saboda haka manufar akwai manufa wadda take ta dace da manufar shari'a, ba ta suka da manufar shari'a ba a cikin abin da ke cikin wasan bal shi akan kansa, sai dai abin da zai iya haduwa da shi wanda zai mayar da shi ya zamanto haramun wanda ba shi da alaka da shi bal din ita kanta. Kamar alal misali ai caca wajen bal, ko alal misali ai wasa da sallah, ko alal misali ya zamanto sanadiyar gaba da kashe-kashe, da mutum ya zamanto shi yayi asabiya da kungiya saboda bal kawai, kuma wannan ta kai ya zuwa ga wato kaji an ce yan Arsenal, waɗannan yan unguwar yan Arsenal ne, waɗannan yan unguwar yan Liverpool ne, saboda haka ba a ga maciji tsakanin su, sanadiyar ne sanadiyar bal. To duk waɗannan sa daga cikin munkarat waɗanda suke muna ganin su, to ba wai bal din ce ta sa ba, abubuwan da suka hadu da ita shine ya kawo ya zuwa ga wannan. Ko kuma wajen sanya tufafi ya zamanto an bayyana tsiraici, duk da yake ita cinya a zahirin mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa al'aura ce, amma al'aura ce muhaffafa wadda aka yi sauki a kanta, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun shigo cinye sa abu ɗaya bai rufe ba, Abubakar da Umar da Abubakar da Umar duk sun shigo bai rufe cinye sa ba, da Usman ya shigo sai ya rufe shi, kuma Allah ya faɗi illar wannan, yace saboda mala'iku suna jin kunyar sayyidina Usman, dan haka shi ma yake jin kunyar sa sai ya rufe cinyar sa. To kaga an sassauta akan cinya, saboda haka za a iya cewar akwai dan sassauci akan irin sanya gajeren wando, duk da yake za ka ga waɗanda suke masu kokarin kamanta shari'a za su sanya wando wanda yake zai rufe musu har gwiwa, domin a fita daga cikin sabani na malamai. To kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke ba wai suna da alaka da bal din ba, amma abinda mutane suke faɗa wai asalin bal wato kan sayyidina Husaini ne da aka yanke masa kai ake yi, saboda haka duk wanda yayi wannan yana kwaikwayo da su ne, wannan duk tasirin tatsuniyoyin Shi'a ne da ya shigo cikin rayuwar musulmi, ba haka bane, wannan ba shine asalin bal ba. Akwai wasanni waɗanda suke da yawa asalinsu daga wajen musulmi suke, kamar wasan polo, na cewa asalinsa daga wajen musulmi yake, saboda koyon sarrafa doki a wajen yaki. To waɗannan ta janibin yin wasan ƙwallo ɗin kenan. To amma me hukuncin kuɗin da aka samu da mayar da shi sana'a? To kamar yadda na ce, malamai sun kasu kashi biyu. waɗansu sun ce halal ne saboda sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyan abinda mutum ya nemi kuɗi ya ci abinci da shi shine abinda ya yi da hannunsa wato ma'ana da ƙarfin jikinsa to wannan shi ma kaga da ƙafarsa yake yi ƙafa ai ƙarfin jiki ne da jikin ne saboda haka a basirar da Allah ya bashi da horo da yayi da wahalar da kansa da yayi da hana kansa bacci da kokarin dabara da sanin yadda zai yi ya samu ya tayi yau da kullun ta zamanto bal dinnan a hannunsa kamar alƙalami ne a hannun wanda ya iya rubutu duk wannan kokari ne wanda yake yayi to idan kokarin bai hadu da abubuwan da aka ambata na haramtarwa ba sai suka ce wannan kudin sa halal ne waɗansu kuma suka ce haramun ne domin saboda kudin da ake basu ana basu kudi ne ta hanyar a manya-manyan club wanda su kuma manya-manyan club dinnan abinda yake sa suke ba wa yan bal din wannan kudin saboda za su zo a mutane su zo su kallo shi ko kallon bal daban yake da yin bal idan dan bal yayi bal ya samu fa'ida dan kallo fa wace fa'ida ya samu a kallon bal nashadi wannan nashadi a kyale caca ba caca ake magana ba na caca wannan babu iskal cewa wannan kudin da suka samu haramun ne wanda dai ake caca ta bal aka biya shi ta wannan cacan kudin haramun ne tunda Allah madaukakin sarki ya haramta caca manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya hana cin kudin caca to amma wai kudin yan kallo su yan kallo da suka biya kudi suka yi kallo aka baka lada akan wannan kallon shi wannan kallon mai matsayinsa to wannan shine wa'annan malamai suke cewa shi wannan kallo lagu ne kuma Allah ta'ala ya ce wallazina hum anil lagwi mu'ridun mu'minai suna bujirewa suna kauda kai daga lagau don babu wani amfani da zaka samu a kallon bal kai ba iyawa zaka yi ba ba motsa jiki zaka yi ba ba wata basira zaka samu ba ba lada za a rubuta maka ba akan kana sauraro ko kana karanta kana ganin ayoyin Allah sai ma wata kila ya sanya ka high blood pressure saboda kana ganin gwaninka ya tozartar da chance din yace saura ka dan yace ka ganshi kai ta bakin ciki da shi high blood pressure yazo ya same ka saboda an masa fasting ya kasa ci kasa wani lokaci an ce har duka suke musu na'am kallan wato dan kallan ake bal a su masu bal su daban ne in sun yi bal suna da maslaha da muka ce shari'a za ta iya yadda da ita amma masu kallo wace maslaha suke da ita to shine wannan shine yana daga cikin babban madogaran malaman da suka haramta wannan kudi to ala ayi hal a waɗanda suke da irin wannan kyauta da Allah ya musu na ƙwarewa a cikin bal kuma har suka zamanto suna samun kuɗaɗe masu yawa akwai shubha a ciki don haka abin da ya kamata su tsarkake waɗannan kuɗaɗe ta yi ma al'umma wani abin kirki su gina asibitoci su zo su gina makarantu su ciyar da yara suna nan ba su da ƙarfin da za su zamanto in ma suna son su yi bal ɗin ba za su iya ba saboda ba su da abincin da zai gina musu jiki da asibitin yara ɗin nan wanda yawa-yawan yaran da ake kawowa ba rashin lafiya ba ce rashin abinci ne abinda suke bukata a duk wata don su rinka ciyar da yaran a duk wata ɗaya buhun gero ɗaya buhun sukari ɗaya buhun gyaɗa ɗaya buhun madara ɗaya zai musu maganin yunwar da yaran nan suke ciki abin ya gagare su samu kuma asibiti ne na hukuma to su yi irin waɗannan ana gani waɗanda ba musulmi ba daga cikinsu dubi wannan ɗan iya wanda ya asibitin zuciya ake aikin zuciya a wajen da kuɗin da ya samu kafin ya yi murabus daga bal ɗin bal din ta amfane shi ta amfani mutanen sa, saboda haka su yi amfani wata kila wannan Allah madaukakin sarki ya tsarkake musu dukiyar tasu idan suka yi irin waɗannan abubuwa na taimaka ma al'umma. Sannan halacci ga mata shine wannan yana daga ciki a kofi, akwai tafsil. Idan kofi ya zamanto daga club ne, to wannan shine caca daga cikin waɗanda su kansu suna shiga cikin gasar. In ya zamanto sun sanya daga club zai iya zamantowa caca, amma idan wani mutum ne daban ya zo ya sanya, ko hukuma ta sanya, ko wata kungiya ta sanya, to wannan ya halatta. Kamar yadda khulafa'u sukan sanya wato kudi na gasa, ayi gasa akan rubutun littattafan hadisi, akan haddace hadisai, akan kyauta, akan wani abu wanda yake na taimakon al'umma, ko wata gasa. Waliyul amr, sarki na musulunci, yakan sanya wannan gasar, ai kamar kofin ne. To wannan ba caca bace. Caca shine abinda duk zai zamanto cewar ka sa kudinka, ko ka samu ko ka rasa. To kaga idan kamfani, idan team ya sa kudinsa wajen sayan cup, wani kamfanin ma ya sa kudinsa wajen sayan cup, wanda ya ci ya hada gabaki daya ya kama nasa ne, kaga shi wancan yayi asara, shi kuma wannan da ya ci ya samu rabo. To wannan shine abinda ake nufi da caca kenan, abinda ake cewa zero sum game. Wato in na ci kai zaka fadi, amma kaga yayin da wani zai zo ya sanya, idan baka ci ba, baka ci ba, dama baka sanya wani abu na kudi a ciki ba. In ka samu ka samu, dama baka sanya wani abu na kudi a ciki ba, sai zamanto kamar kudi ne a dukiya ce da ta zo maka. To wannan shine abin da zan iya cewa akai. Sai na karshe, dangane da wanda ya rubuto takarda daga Ingila, wanda yake aiki a kamfani irin na supermarket da suke kai kayayyakin masarufi na sayarwa, shi yana headquarter ne wanda ake tantance abubuwan da ake rarrabawa da za a je a raba a store nasu. To kuma wani lokaci an kai shi wajen da abubuwan da ake tantancewa ake rarrabewa akwai naman alhanzir. To shine yake tambaya me hukuncin yin wannan aiki. To shi dai naman alhanzir haramun ne, kuma cinikinsa haramun ne, kamar yadda ya zo a hadisin Jabir, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta, wato ya haramta sayar da sayar da mushi da naman alkhanzir da giya, kuma har yake cewa Allah ya tsine mai Yahudawa, Allah ya haramta musu cin wato kitse, sai suka zagonyar da shi, sannan suka sayar da shi, suka ci tumuninsa. Har yake cewa in Allah ya haramta abu, to ya haramta cin tumuninsa, saboda haka cinikin alkhanzir haramun ne. Don haka wannan duk da yake ba sayarwa yake ba, taimakawa yake a cikin sayarwar. Shi ba nasa bane, ba shine yake sayarwa ba, taimakawa yake a cikin hidimar da ake na sayarwa, kamar dako yayi kenan. Tantance wanda yake kamar nau'i ne na dako. To kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan giya ya la'anci har mai dakonta. Kudin da mutum ya ci a dakon giya haramun ne. Kamar kana da motoci, ka bayar da shi ga kamfanin brewery a dauko giya a kai zuwa wajen diloli, wannan kudin da za a biya ka haramun ne. Shi kansa direban da zai tuka wannan, in musulmi ne, kudin da za a biya shi akan wannan haramun ne. To saboda haka shi wannan musulmi da Allah ya fi da jaraba da ya hadu da ibtila'in aiki a nan wajen, abu ne wanda yake mai sauki, sai ya kokari ya nemi canji daga wannan wajen. Kuma abin yawanci wannan kasar, yawanci irin kasashen nan na Turai, babu kasar da suke kula da haƙƙin musulmi irin waɗannan kasashe a yanzu a gwamnatance. Kaga jibi da aka yi ta hayaniya akan yarinyar nan da ta ki cire hijabinta, kanta sanya wannan tsumman na lauyoyi da suke sawa wannan wig din, aka yi ta hayaniya akan ta, aka ce ba a yadda ba, amma sai gashi wannan hular eh sai gashi a batin New York yar shugaban lawyoyi kungiyar lawyoyin Nigeria barista Abdullahi Mahmud AB Mahmud Abubakar Mahmud yassa da hijabinta aka kira ta a wajen rantsarwa a New York da hijabinta da dan kwalinta ta rufe gashinta ta sanya wig dinta ko ba a ce ba za ta sai ta cire dan kwalinta ba saboda sun ga kan cewa haƙƙin addinin ta ne saboda haka sai kaga can sun fi ba mu haƙƙi sun fi yadda da cewa musulmi suna da haƙƙin addinin su fiye da mu da muke cewa muna da yawa mu ne musulmi da muka fi yawa a nan ƙasar saboda haka shawara ta gare shi nemi wannan dama daga kamfanin cewar tunda kowa ya sani musulmi da yahudawa ba ruwan su da alkhanzir a kai shi waje da zai zaman to ba zai rinka aikin alkhanzir ba idan sun yi falbiha wa ni'mat idan ba su ba to sai ya kokarin neman wani aikin idan ya gagara samun aiki saboda irin halin da yanzu al'umma take ciki na larurar rayuwa to sai ya hakuri ya sai ya tafata Allah ya kawo masa mafita har ya samu wani badili wani musanya na wannan aikin zai dauka cewa ta fuskar larura ne amma fa sai yayi bakin kokarin sa yayi bakin kokarin sa ya rabu da alkhanzir din na'am bal din mata to me zai kai mace da yin bal ni ban ga dalili to ni dai a cikin abubuwa eh na gani har team suna yi a kasashen musulmi amma a bisa abubuwan da malaman da suka halatta bal suka halatta ni ban ga abubuwan da ke cikin ta bana masalih ga mata da za a ce mace sai ta yi bal wayanna masalih ne ga mace da mace za ta yi bal in banda dai kawai ana so a ganta ayi sha'awa so ake kawai a ganta ayi sha'awa dan dama wannan al'umma abinda ta gada kenan duk abinda zai motsa gariza abinda suke kenan duk abinda zai motsa gariza abinda suke so kenan abinda zai motsa haramtacciyar sha'awa Allah ya kiyaye mu amma in banda haka yanzu ko anan wajen waye zai da yasta taje ta yi bal na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
نعم الله جل وعلا يقول واذكر في الكتاب موسى ka ambaci wato ka ambaci Musa fil kitabi a cikin littafin Allah wato a cikin tilawa kamar yanda ya faɗa a cikin sauran annabawa innahu kana mukhlasa lalle shi Musa ya kasance zababbe ne Allah ya zabe shi innistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka na fifita ka akan mutane da aike na da aike na gare ka da kuma jiyar da kai zance na kuma Allah ta'ala ya ce wasana'tuka li nafsi na zabe ka da kaina to Allah shine innahu kana mukhlasan wannan ita ce qira'ar malaman kufa asim da hamza da kisa'i innahu kana mukhlasa ai abinnan wannan lafazin yazo a cikin dangane da annabi yusuf kadhalika linasrif anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin da kuma cikin suratu safat akai ta maimaita ta illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayin Allah zababbu al-mukhlas wanda Allah ya tantance shi ya zabe shi kadan ne daga cikin bayi wanda Allah ya ba su irin wannan matsayi a wannan ita ce qira'ar kufa qira'ar jumhur wato malaman madina da makka da basra da sham shine innahu kana mukhlisa shi haƙiƙa ya kasance mai ikhlasi ne abinda ake ce mai ikhlasi shine wato yin aiki babu algus yin aiki babu wani abinda zaka ce Allah wade yin aiki da gaskiya kamar kai ne in zaka yi aiki ma wani zaka yi kamar yanda zaka yi naka ba kawai kai dan Allah ba kuma kai ka kyautata ka tabbatar daidai ne haka yake to annabi Musa kenan Allah ya yabe shi da wannan annabi Musa mai ikhlasi ne tunda Allah ya nada shi annabci shikenan babu abin da yake gaban sa sai wannan yana tare da iyalansa kaga ma ba a ce yawo Allah yana ce masa idhab ila fir'auna Allah yana gaya masa wannan ya san da raunin da yake da shi yana gaya masa sai ce rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli sai ya kama yayi azama tini ya san yana da rauni baya akwai daurewar harshe wajen maganar sa kuma ya san abinda fir'auna yace yayi masa ya san ya guji daga fir'auna ne fa farartu minkum lamma khiftukum na guji daga gare ku saboda na ji tsoron ku da yazo fir'auna yake ce masa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin kai ne fa kai abinda kai ka zamanto cikin kafirai wai kafirai ga fir'auna ya gaya masa haka amma ka duba jabberi kamar fir'auna amma annabi Musa bai ji tsoron sa ba yace fa'altuha idan wa ana min ad-dallin fa farartu minkum lamma khiftukum yace wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il ta ai wannan abin da kai mun ba kai ne kamar yadda mu bayi ba shi yasa har wannan abin da ya faru ya faru ka ji yanda yazo saboda me saboda Allah ya ce masa jika idhab ila fir'auna ya tafi din babu wani babu nawa babu taraddudi jibi kuma kissarsa da muka karanta tare da annabi Khadir wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrain aw amdiya huquba da Allah yace masa jika tafi zaka je ka hadu da wani bawa namu da yafi ka ilimi sai yace to ni ko bazan daina tafiya ba har sai na kai inda aka ce zan hadu da shi ko kuma ne shekara da shekaru ina tafiya domin shine ma'anar aw amdiya huquba kamar yanda muka gani to kaga wannan azama ce to duwane yana nuna ikhlas cewa yayin da mutun ya tashi zai abu da gaske zai ba irin namu ba in dai zakai abu sai ga sako-sako in dai abun ba na ko naka ne sai ka ce kai bari dai ba komai ko gobe ma na karasa in ku na wani ne kana ganin ya kau da kai shikenan zakai almundahana to shi ga irin halin sa to kun ga irin waɗannan halayen da Allah yake yabawa kenan na annabawansa su muka rasa a cikin al'umman mu a daidai kun mu shi yasa muke ta kuka kullun sai mu take namu laifin mu rinka ganin shugabanni ta yaya za a yi mu haka muke a ce shugabannin ba za su yi haka ba mu kanmu haka muke yaushe muka yi ikhlasi a namu aikin sannan mu dauka shugabannin mu za su yi mana ikhlasi to kaga gashi yanda Allah yake yaban annabawansa yace innahu kana mukhlisa kamar yadda take a qira'at jumhur wa kana rasulan nabiyya kuma shi manzo ne annabi Allah ya hada masa sifofin guda biyu saboda a cikin annabawan bani Isra'il babu kamar sa bayan annabi Ibrahim babu kamar annabi Musa a cikin annabawan bani Isra'il bal shi yasa ma annabi Musa kamar yanda yazo a cikin sahihul Bukhari a hadithin Isra da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya gaishe shi yayi masa marhaba yace marhaba bil akhi salih wan nabiyyi salih maraba da dan uwa salihi da kuma annabi salihi sai ya wuce annabi Musa sai ya kuka yace ya Allah ban dauka zaka fifita wani a kaina ba ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yazo bayan sa ya wuce inda shi bai kai ba ya ketare ya je har sai da ya je Sidratul Muntaha sallallahu alaihi wasallam shi yasa wata ran da sayyidina Abubakar ya ji wani bai Yahudi ya ce wallazi istafa Musa alal alamin na rantsi da wanda ya fifita annabi Musa akan talikai baki daya sayyidina Abubakar sarkin hakuri sai ya sharara masa mari eh wallahi sai ya sharara masa mari yace kana fadan haka manzon Allah yana cikin mu sallallahu alaihi wasallam bai Yahudi sai je kai kuka wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da adalci sai ya ce ma sayyidina Abubakar a yace kada ku rinka fifitawa tsakanin annabawa yace domin zan ta in aka hura kaho zan tashi ranar alkiyama sai naga annabi Musa yana rike da al'arshi yace to ban sani ba an tashe shi kafin ni ne ko kuwa shi yana daga cikin waɗanda Allah ya ce ba za su suma ba yayin da aka yi hura a kaho wa nufiqa fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man sha'a Allah za a yi hura a cikin kaho sai duk wanda ke sammai da ƙasa su suma sai wanda Allah ya so to ko annabi Musa yana ciki inji annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya daga cikin tawali'unsa domin kada wato a fifita annabawa ta hanyar da za a tawaye wanda aka fifita domin dukkanin su Allah ya ba su falala tilkar rusulu faddalla ba'dahum ala ba'd amma an fifita mun fifita sashin su akan sashi amma kowa yana da falalarsa saboda haka kada kai magana akan su ta hanyar nuna wani bashi da falala sai dai ta hanyar nuna Allah ya ba mu wani falala fiye da wani ba ka ce shi wancan bashi da falala ba ko shi koma baya ne sai dai Allah ya fifita wani akan sa to Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dukkan annabawa to amma kaga wannan ayar ta bayyana wannan falala ta annabi Musa to Allah ya hada masa sifar manzanci da annabci manzanci kamar yadda muke faɗa abinda ake nufi da manzanci shine a bama annabi shari'a ba a ce ya bi shari'ar wani annabi ba kamar ƴaƴan annabi Ibrahim kamar annabi Ishaq kamar annabi Yaqub ba su da shari'a shari'ar su shari'ar annabi Ibrahim saboda haka ba a kira su manzanni ba aka kira su annabawa wa kullan ja'alna nabiyya ko haka Allah ya ce wa habna lahu min rahmatina falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya ko wannan su da ishaqa da yaqub muka sa shi annabi bai ce musu manzanni ba to amma annabi Musa sai ya ce masa rasulan nabiyya saboda ya ba su shari'a shari'ar at-taura abinda ake nufi da annabi wanda Allah ya masa wahayi amma ba waɗansu suna cewa wanda Allah ya masa wahayi amma bai ce ya isar ba wannan ba haka bane malamai da musamman malamai sun gyara wannan fahimta dukkan annabi in Allah ya bashi wahayi to Allah ya umarce shi da ya isar malamai ma an ce su isar ballantana annabawa malamai an ce su wa'azi su umarni da kyakkyawa su yayi da mummuna ballantana annabawa abin bambancin shine shari'a shi annabi yana kan shari'ar wani manzo da ya gabace shi ko wata ko shari'ar wata wani manzo ko da bai gabace shi ba amma aka sa shi karkashin tasa shari'ar da suka yi zamani daya to sai ya zamanto shine annabi ba manzo ba shi ko manzo yana zuwa da shari'a sabuwa kamar annabi Nuhu ya zo da shari'a annabi Ibrahim manzo ne ya zo da shari'a annabi Musa manzo ne ya zo da shari'a annabi Isa manzo ne ya zo da shari'a annabi Isma'il kamar yadda zamu gani anan shi ma manzo ne ya zo da shari'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne ya zo da shari'a to Allah ya hada ma annabi Musa wannan yace wa kana rasulan nabiyya wa nadainahu min janibi turil aymani kuma muka kira shi daga gefen turil aymani gefen dutse na at-tur gefen sa na dama wato yayin da ka fuskanci gabas to a shi dutsen turi sina wanda yake a cikin sahara ta sina dake tsakanin misra da Sham wadda take yanzu tsakanin Misra da Israel da yana daga cikin wanda Isra'ila ta kama a lokacin yakin nan na kwana 6 daga baya da aka yi sulhun Camp David a tsakanin Anwar Sadat da wannan Begin wannan mai ido ɗayan Moshe Dayan ne mai ido wannan dai Begin Menachem Begin da suka yi wannan sulhun suka dawo musu da wannan sahara din ta Sina to a cikin wannan sahara ta Sina duk wanda ya shiga duk wanda ya tafiya a jirgin sama daga Cairo zuwa Amman ta Jordan sai ya keta wannan sahara din ta Sina to a cikin ta wannan dutsen yake turu Sina to a gefen sa na dama wato gefen kudu kenan yayin da ka fuskanci gabas akwai a gefen sa na kudu akwai wadi a nan ga wadin kwari akwai wata bishiya to nan wajen waje ne mai albarka ne waje ne mai albarka a nan annabi Musa ya ji zancen Allah a nan Allah ya kira shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce falamma qada Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara qala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أكاكراشي دق جانب وادي ندامة في البقعة المباركة دق وجه واندي كمي البركة دق بشيا أنا وجن يجذن شان الله to wannan yana ɗaya daga cikin istifa'in da Allah ya yi ma annabi Musa a cikin annabawa wanda bai ba ma wani annabi ba shi annabi Musa kafin mala'ika yayi masa magana Allah ne da kansa yayi masa magana sauran annabawa mala'ika Allah yake tura musu mala'ika ya sanar da su su san cewa su an nada su da annabci daga baya kuma in Allah ya za su samu falalar jin zancen Allah kamar yadda ya faru ga sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a daren Isra'i suka ji zancen Allah amma annabi Musa Allah ya fifita shi kan sauran annabawa cewa shi kafin ma mala'ika yi wahayi a gare shi Allah ne ya wahayi gare shi mubasharatan ya ji zancen Allah tunda bai san shi annabi bane sai da ya ji zancen Allah to wannan ya daga cikin istifa'in da Allah ya masa shine Allah ya ambata wannan falalata sa wanadainahu min janibi turil aymani wa qarrabnahu kuma muka kusantar da shi najiya a wanda ake yin gani da shi wato Allah ya kusantar da shi ga matsayin wanda Allah zai yi zancen sirri da shi me ganin da ya Allah ya yi da shi shine Allah ya jiyar da shi zancen sa wanda wannan sauran annaba ba dukkan annabawa ne suka samu wannan ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a daren Isra'i da ya wuce Sidratul Muntaha ya ji zancen Allah shi ma ya ji zancen Allah ya ji yadda shi zancen sa to wannan falala Allah ya bayyana ta annabi Musa to gaji irin waɗannan bayi nasa wa wahabna lahu min rahmatina akahu Haruna nabiyya kuma muka bashi dan uwansa Haruna daga rahamarmu muka bashi dan uwansa Haruna a matsayin annabi domin shi annabi Haruna Allah ya bashi fasahar harshe sai yace annabi Musa sai ya nemi Allah ya karfafa shi da annabi Musa da annabi Harun waj'al li waziran min ahli ka sanya mun mataimaki daga iyalina Haruna akhi Haruna dan uwana ushdud bihi azri karfafa bayana da shi wa ashrikhu fi amri kai tarayya da shi a cikin al'amari na wato shi ma ka sa shi ya zama annabi shine aka ce ba a taba yin alfarma da dan uwa yayi ma dan uwansa alfarma ba irin alfarman da annabi Musa yayi ma dan uwansa Haruna ya roka masa annabci don babu rahama da Allah yake yi ma bayinsa a nan duniya irin rahamar annabci ya zamanto da ya tashi neman alfarma ga dan uwansa bai ce Allah ka tara masa dukiya irin ta Karuna ba ko ka bashi mulki irin na Fir'auna sai ya ce masa wa ashrikhu fi amri ka hada shi da ni a cikin al'amari na shi ma ya zamanto annabi haka wanda daga cikin magabata ya ce to kaga irin wannan tsarki da Allah ya ba mu annabawa ka san shi mutum yana son ba wanda yake so a ce zai yadda ba wanda yake yadda ya fi shi sai ɗansa wannan ɗabi'a ne amma dan uwa sai ga kana da dan uwa ciki daya amma sai hasada ta shiga sai ga da hasada da wuya uba ya madansa hasada amma sai ya madan uwansa hasada saboda haka da annabi Musa yayi wannan ya nuna irin tsarkin zuciyarsa to haka Allah yake zaben annabawa haka suke zuciyarsu bata san mugunta ba bata san algus ba bata san kyashi ba sai tsarki shi yasa Allah ya zabe su shi yasa halin su yake daban to Allah yana bayyana mana irin waɗannan halaye dan mu san cewa Allah gaskiya ne duk abinda Allah ya fifi duk abinda Allah ya so zaka san shi ya isa matuƙa wajen kyau yanzu wa zai ga wannan sifar ya Allah wadai da ita saboda haka duk abinda kaga Allah kuma ya ki ka san abun Allah wadai ne turmi to wannan shine yana daga cikin dalilai da suke nuna gaskiyar Allah jalla cewa Allah gaskiya ne to Allah madaukakin sarki yace wa qarrabnahu najiya wa wahabna lahu min rahmatina akahu Haruna nabiya, wato saboda shi annabi Haruna Allah ya yi shi mai fasahar harshe, shi kuma annabi Musa yana da daurewa akan harshensa, harshensa yana daurewa baya iya magana. Ana cewa a cikin Isra'iliyat cewar lokacin da masu bokayen Fir'auna da suka so a gane annabi Musa ko makiyi ne ko ba makiyi ne ga Fir'auna ba, sai aka kawo masa da dutse da garwashin wuta da dabino a ga wanne zai dauka. Wannan Isra'iliyat ne, ya halatta a yi riwayar su ba, amma ba wai mun yadda da su bane kari bisa kari, an ce dai a yi riwayar su, hadithu an bani Isra'ila wala haraj. Sai ya zo zai dauki annabi Musa yana rarrafe, dan Fir'auna yana ta shakka wane ne wannan, ta dai kawo shi ta ce tana son sa, matarsa kenan, ka san sarki ma yana jin linzami. Saboda haka da ta kawo ta yace to ya yadda, to yana so ya ga wane ne wannan. Wai sai ya zo miƙa hannunsa zai dauki dabino, sai mala'ika Jibril ya tankwabe hannun, sai je ya dauki garwashin yana sawa a baki, sai ya jefar da shi, sai Fir'auna ya ce a namu ne lafiya. To wannan Isra'iliyat ne, to tun daga nan ya samu wannan yayi tasiri akan daurewar harshe, wato Allah da hikima yake. Yanzu haƙori ɗaya in ka rasa sai karatun ka ya rikici, guda ɗaya haƙori sai ka gama hari sun ki fitowa. Haka Allah yanda Allah ya haka Allah ya tsara jikin dan bakin dan adam. To wannan sai yasa annabi Musa ya san annabci yana buƙatar bayani kuma yana buƙatar fasaha, to shi kuma yana da rauni ta nan wajen. Bai ce a kaga duk da yace a sa annabi Haruna tare da shi, bai ce annabi Haruna ya zamanto shi za a ba masa sakon ba shi ba, saboda bab la itara fi ta'a, ba a fifita wani wajen matsayin aikin alheri. Wannan aikin alheri na zuwa ga Fir'auna da wannan matsayi na manzanci ya tsare shi gare shi da kansa, yace shi annabi Haruna sai dai ya zamanto mataimaki, ba a ce shi yayi ba, shi kuma ya zamanto tunda yana da rauni sai ya taimaka masa, a'a ba a fifitawa wajen da'a. Shi yasa idan ka zo sahun farko kaga akwai yar kafa kuna tare da malamin ka, sai ka ce a karamaka Allah bismillah, a'a yi sauri ka wuce ka riga shi, domin shine malamai suka sanya wannan ka'ida la ithara fi ta'a, ba a fifita wani a wajen da'a. An ce la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wannan banda wajen aikin da'a, wajen da aikin da'a to fa fi dalika falyatanafasil mutanafisu. A tashi in rige su rige, wanda duk zai ci ya ci, sauran ya zamanto a bayanka. To shi yasa annabi Musa sai ya ce annabi Haruna ya taimaka masa, to haka annabi Haruna yake taimaka masa, kamar yadda aka rawaito daga waɗansu daga cikin salaf suka ce idan saboda Allah shi ma ya bashi annabci ya san sakon da annabi Musa zai isar, to shi sai ya yi bayani, shi sai ya zamanto shi ne mai bayana, tare da cewa wahayin gare shi ya zo annabi Musa, to annabi Harun shi kuma Allah ya sanar da shi da wasitar annabcin da ya bashi ga abin da ya wahayinsa ga annabi Musa, sai ya yi bayani da fasaharsa da Allah ya bashi ta harshe wanda annabi Musa yake da rauni a kanta. To wannan shine ya sanya sai aka sifanta shi da cewa annabi ne, ba a ce rasula ba. To kaga annabi Harun shi ba manzo bane tunda yana bin shari'ar annabi Musa, sai aka ce wa habna lahu min rahmatina akahu Haruna nabiya, shi ba a ce masa rasula ba. To waɗannan a cikin annabawan daga cikin zuriyar annabi Ishaq da annabi Yaqub, babu annabi kamar annabi Musa, shi yasa sai aka kebance shi da ambato. To sannan kuma aka ambaci annabi Harun saboda a bayyana falalara da matsayin annabi Musa, shi yasa aka ambaci annabi Harun. Na'am.
Wazkur fil kitabi Isma'il innahu كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قروا سجدا وبكيا ومن بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة
Allah ya ce wadhkur fil kitabi Isma'il kuma ka ambaci Isma'il a cikin Al-Qur'ani a cikin tilawan littafin Allah Isma'il shine babban dan Annabi Ibrahim an haife shi shi aka fara haifa ma daga kuyangar Sara wadda ake ce mai Hajara wadda ita Hajara ita ce kuyangar da sarkin Misra ya bayar da ita ga matar Annabi Ibrahim Sara to sai ta bama Annabi Ibrahim wannan kuyanga tasa domin ko ya samu da daga gare ta to da ta haihu sai irin abin da yake na kishi sai yazo sai take kishinta gashi kuyangar ta ce ta bayar da ita gashi ta sami ya ta samu da ita kuma gata bata samu da ba to amma dan Allah wato ya tabbatar da maslaha masu yawa sai ya faranta mata ya raba ta da ganinta yace a dauke ta a raba ta da inda take dan suna cikin Syria a cikin Palestine sai Allah yace ma Annabi Ibrahim ya dauke ta da ita da yaron ya je ya ajiye su a Faran shine Makka haka ake ce mata ada kuma haka sunanta yake a cikin Bible Faran Makka Faran Faran to sai a ciki an faranta ma Sara rai saboda kun tuna yanda muka ce Sara irin abinda ta ita ce kadai daga ita sai mijinta sune akan tauhidi saboda haka irin wannan abinda ake so daga mace kenan ta zamanto tayi ikhlasi ga mijinta akan gaskiyar da yake akai sabanin kamar matar Annabi Nuhu da yana kan tauhidi ita kuma ta koye masa tana kan shirka to ita tayi ikhlasi saboda haka Allah ya faranta mata to wata kila kar mata su ce to kun gani in suka ce wa mazan su ka a zauna gida ɗaya da kishiya tunda sun yi ikhlasi ga mijinsu su ma sai a yi musu haka gashi Allah yayi ma saratu to wannan Annabi sallallahu alaihi sai a ce muku Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su baki daya ga baki daya suka yi hakuri kuma wannan yana daga cikin wato ladan da Allah zai ba su a shahid a cikin dauke ta da akai akwai faranta rai ga Sara sannan kuma akwai gina al'umma al'ummar da a cikin akwai za a gina al'ummar musulmi wa min dhurriyyati rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana da ginin ɗakin Allah a Makka duk abubuwan nan na maslaha suka haɗu akan dauke Hajara da Sara tace ba ta yadda ta ci gaba da zama da ita ba, kaga an faranta mata rai, amma kuma ga abin da Allah yayi, yanda Allah ya kawo irin misalih a cikin wannan. To shi Annabi Isma'il shine wanda aka haifa ya zauna a Makka. Akwai kissar sa a cikin Sahihul Bukhari, insha Allah mun zo lokacin muna cikin karatun mu na Sahihul Bukhari zamu ji. Amma dai anan Allah madaukakin sarki ya ambace shi, shi yasa a can Allah yace da yace wa habna lahu ishaqa wa yaqub, bai fadi Ibrahim ba, saboda zai saki fadan sa shi shi kadai. Kuma can ambatan ishaqa da yaqub da akai kamar yanda muka ce jiya, saboda alaƙar su da Sara, dan ishaq dan Sara ne kuma yaqub jikanta ne, kuma shi yasa akai mata bishara da su. To shi ko Annabi Isma'il a Allah yayi shine zai gina al'umma wanda daga cikin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai fito. To shine uban Larabawan Hijaz baki daya, Larabawan Hijaz ba Larabawan Najd ba, wanda ake ce masu al-Arabul Musta'ariba, Larabawa da aka mayar da su Larabawa, wanda jurhum da suka zo suka zauna sune Annabi Isma'il ya aure a tsakanin su har aka samu Larabawa. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin zurriyarsa Allah ya zabi Banu Kinana, daga cikin Banu Kinana ya zabi Quraysh, daga cikin Quraysh ya zabi Banu Hashim, daga cikin Banu Hashim ya zabe shi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka zababbe ne daga cikin zababbu, daga cikin zababbu, daga cikin zababbu sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya yabi Annabi Isma'il da cewa innahu kana sadiqal wa'd, ya kasance mai gaskiyar alƙawari ne, wato mai cika alƙawari da gaske, baya saba alƙawari. Gaskata alƙawari sifa ce kyakkyawa, har yanzu a cikin ilimin management suna koya wa mutum kan cewa ya zamanto yana da cika alƙawari, ba dan komai ba dan ya samu nasara akan neman duniya. To a neman duniya ma an yadda da cika alƙawari ballantana a sha'anin addini, saboda haka ba za ka taba ji addini ya zo da umarni da saba alƙawari ba. Shi yasa ma aka kira saba alƙawari yana daga cikin sifar munafikai, kuma cika alƙawari yana daga cikin sifar mu'minai. Gashi Allah ya yabi annabinsa Annabi Isma'il da wannan sifa, yana daga cikin cika alƙawarinsa da yace satajiduni insha Allah minas sabirin, da ubansa yace da mahaifinsa Annabi Ibrahim yace yayi mafarki ya ga yana yanka shi, yace to ka duba ka gani. Sai yace ya abati fa'al ma tu'mar, yace ya babana ka aikata abinda aka umarce ka, zaka same ni da yaddar Allah a cikin masu hakuri. To kage yayi gaskiya akan wannan, wani ya daga cikin cika, waɗansu malamai sun fassara cika alƙawarinsa wannan magana da ya gaya ma mahaifinsa, satajiduni insha Allah minas sabirin, zaka same ni in Allah ya yadda daga cikin masu hakuri. To ya gaskata wannan gaskiya ta alƙawari yayi. To malaman tafsiri a riwayoyi wanda yawanci daga cikin Isra'iliyat ne sukan ambata cewar wani yayi alƙawari da shi Annabi Isma'il, yace ya jira shi zai je ya dawo, ya jira shi a wajen har kwana uku bai zo ba, sai bayan kwana uku sannan ya zo ya same shi a wajen, yace yanzu tun lokacin da muka rabu kana nan, yace ba ai ne maka alƙawarin cewa ba ce mun kai in jira ka je ka dawo, kuma nace zan jira ka. To wannan shine isa matuƙa wajen cika alƙawari. Mu ko nan wajen daga kaji sai kai tawili, ai ba haka yake nufi ba, ai ya mamanta ya shiga harkar sa, yana gara kai ma ka shiga harkar ka. To wannan ba sifar mutum bace, ba sifar kirki bace ta mutum, in ya bada magana baya daga maganar sa. Mu ko nan wajen sai ka ce magana ko nawa ce sai ta tashi, in dai ta ci karo da maslahar ka. To wannan ba shine sifar da Allah ya yabi annabawa da ita ba. An ruwaito hadisi daga Abdullahi ibn Abi al-Hamsa a cikin Sunan Abi Dawud, cewar wani mutum tun a cikin jahili, tun kafin a aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi ciniki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace masa ka saurara in je in dawo zan kawo maka. Ya jira shi ma har kwana uku, sai bayan kwana uku sannan sai ya ganshi, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito kamar yadda riwayar tace, yace la ya fata laqad ashqaqta alayya, yace ya kai dan saurayi ka wahal da ni. Yace me ya faru? Yace ba ka ce in jira ka ba, yace yanzu tun lokacin kwana uku kana jira na, yace eh tun lokacin. To wannan yana daga cikin, duk da yake hadith din yana da rauni amma ba mai tsananin rauni bane, yana daga cikin wanda Abu Dawud yayi shiru a kansa wanda zai iya nufin salahiyar sa, wato ya kyauta babu laifi za a iya riwayar sa da kan cewa raunin sa ba mai tsanani bane. Kuma ya gaskata cewar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan irin wannan tada yake wanda kakansa Annabi Isma'il ya kasance akai. Wa kana rasulan nabiyya, kuma ya kasance manzo ne shi Annabi, wato manzo ne ya zuwa ga mutanen sa, duk da yake an ce shari'ar sa shari'ar Annabi Ibrahim ce, to amma an umarce shi da ya kawo wannan shari'ar ga mutanen sa, mutanen jurhum da ya kasance a cikin su, saboda haka ya zama to manzo, an aiko shi da ya dora su akan wannan shari'a, kuma Annabi ne daga Allah. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zaka, kuma ya kasance yana umartar iyalinsa da sallah da yin zakka. Wa kana 'inda rabbihi mardiya, kuma shi ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa, wato saboda ya kasance yana yin abin da Allah zai yarda da shi, to Allah yayi masa shaida da waɗannan abubuwa, wato yana addinin sa da yake da gaske yake yi, domin duk wanda yake addini kuma ya sanya iyalansa akan wannan addinin ya nuna da gaske yake yi, ba dan a gani ba yake yi, wanda yake dan a gani in ya fito waje ga abin da yake, in ya koma gida kuma wani abu ne daban, to amma alamar istiqamar mutum ya zamanto ta kai har zuwa ga addinin sa, shi har zuwa ga iyalansa. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya tashi iyalansa da daddare suka yi sallah raka'a biyu, za a rubuta su a cikin adh-dhakirinallaha katiran wadh-dhakirat. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa Allah ya ji kan mutum da ya tashi da daddare sai ya tashi matarsa ta yi sallah, in ta ki tashi ya yayyafa mata ruwa a fuska har ta tashi ta yi sallah. Allah ya ji kan mace da ta tashi ta yi sallah sai ta tashi mijinta ya tashi ya yi sallah, idan ya ki ta yayyafa masa ruwa domin ya tashi ya yi sallah. To amma sai a hankali fa wajen yayyafa ruwan nan, waɗansu mazan sai su saki in ba su sani ba, saboda haka kada ki ce zaki sai kin gaya wa mijinki tukuna ya san aiki kike da hadisi, kar ya ce abin nan waɗansu mazan sai su saki a irin wannan. Wa kana inda rabbihi mardiya, Allah kuma yace wato shi Annabi Isma'il ya kasance yardajje ne a wajen ubangijinsa, wannan wato ta isa wato kyakkyawar shaida da matsayi, Allah da kansa ya ce shi yardajje ne, abin yarda ne, Allah ya yarda da shi, Allah ya yarda da shi. Wadhkur fil kitabi Idris, kuma ka ambaci Idris fil kitabi a cikin littafi. Idris shi ma yana daga cikin annabawan Allah jalla wa ala, Allah ya ce innahu kana siddiqan nabiyya, shi hakika ya kasance siddiqan mai isa matuƙa wajen gaskatawa, gaskata Allah da gaskata ayoyinsa da gaskata manzanninsa. Nabiya kuma ya kasance annabi. Wa rafa'nahu makanan aliyya, kuma muka ɗaukaka shi matsayi maɗaukaki, muka ɗaukaka shi zuwa ga matsayi maɗaukaki, shine yana sama ta hudu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riske shi ya wuce da shi a cikin daren Isra'i. Amma ana cewa makanan aliyya shine wato matsayin annabci da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, da kuma wannan matsayi da Allah ya kai shi a sama. Waɗansu sun ce amma babu hadisi da ya nuna wannan daga cikin Isra'iliyat cewa yana daga cikin waɗanda Allah ya ɗaukaka su da ransu zuwa ga sama, da shi da Annabi Isa su ne waɗanda Allah ya ɗaukaka su da ransu zuwa sama, saboda haka shi ma Allah ya ɗaukaka shi da ransa zuwa sama, amma wannan a cikin At-Taura ne, nan a cikin Genesis, a cikin Sifrul Takwin, shi ne ake ce ma Genesis a cikin At-Taura, daga nan ne aka same ta. To amma dai Allah ya ce ya ɗaukaka shi matsayi wanda yake maɗaukaki. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun fassara shi da cewar kasancewarsa a sama ta hudu, dan yana cikin annabawan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da su a daren da aka yi Isra'i tare da shi. Shi Annabi Idris, abinda malaman tarihi hatta na musulunci suka faɗa, wanda shi ma kuma sun samo shi daga wajen labarurrukan bani Isra'il ne, shi ne cewa shi mahaifin kakan Annabi Nuhu ne, domin shi Annabi Nuhu an ce sunansa Nuhu ibn Lamik ibn Tumushalih ibn Ukhnukh, to Ukhnukh din shi ne Annabi Idris, shi ne ake ce ma Enoch da Turanci, Ukhnukh haka yake da larabci amma asali kalmar ibriya ce in kuma yadda shi amma a sunan sa a larabci shine Idris haka Allah ya kira shi to akwai sunan da yake a wajen Misrawa wani dogon suna wanda Ibn Ashur a tafsirin sa yace la alla larabawa daga nan suka yi ikhtisarin sa suka takaita shi domin sunan bazai karantu ba yana da tsawo sosai wajen harafi sun kai 12 to amma ya fara da ta da ra da sin to shine yake cewa wata kila daga nan ne suka sami Idris din ta din ta koma da suke cewa Idris Allahu ta'ala a'lam to amma daga cikin abin da zai nuna baya daga cikin annabawan bani Isra'il kuma yana baya daga cikin zuriyar annabi Ibrahim cewa a suratul an'am da Allah ya ambaci annabawa da suke zuriyar annabi Ibrahim bai fadi Idris ba wa habna Allah ta'ala yake cewa wa min zurriyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadhalika najzi al-muhsinin wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum min as-sabirin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta kaga bai ambaci Idris ba to wanda yake karfafa cewa haka din ne yana daga cikin annabawan da suka zo kafin annabi Ibrahim yake watakila wannan zai zama to shahidi ga abin da malaman tarihi suka faɗa wanda suka samu shi daga wajen bani Isra'il to Allah ya ce ula'ikal ladina an'ama Allahu alaihim to waɗannan waɗanda aka ambata tun daga annabi Zakariya har zuwa ga annabi Idris su ne waɗanda Allah ya yi ni'ima a gare su wato da nau'o'i na ni'imomi na addini da duniya minan nabiyina su ne annabawa wasu min zurriyati adam sune annabawa daga zurriyar annabi adam wato kamar annabi Idris kenan wa mimman hamalna ma'anu daga kuma waɗanda muka dauka tare da annabi Nuhu wato daga cikin zurriyar annabi Nuhu wanda muka dauke su tare da annabi Nuhu a cikin kwalekwale ana nufin annabi Ibrahim kenan wa min zurriyati Ibrahim da kuma annabawa da suke daga cikin zurriyar annabi Ibrahim sune sauran Isma'il da Ishaq da Yaqub wa Isra'il da kuma wanda suke daga zuriyar Isra'il shine Yaqub sunan sa kenan sune annabi Musa da annabi Harun da annabi Zakariya da annabi Yahya da annabi Isa wa mimman hadaina wajtabaina daga kuma wadanda muka shiryar da su kuma muka zabe su idza tutla alaihim ayatul rahmani su wadannan idan ana karanta musu ayoyin Allah ar-rahman kharru sujadan sai su fadi suna masu sujada wa bukiya suna masu kuka wato suna sujada suna kuka saboda imani to waɗanda Allah ya ba su tsarkin zuci irin tsarkin da Allah ya ambata na waɗannan annabawa kun dai ji sifar su sifofin da Allah ya faɗa waɗanda suke da waɗannan sifofin to abinda sifar take ba su kenan shine ganin girman Allah da idan suka ji zancen Allah sai su fadi kasa suna masu matukar kaskanci ga Allah shine sujada mutun ya sanya abin da yafi komai daukaka a fuskarka a jikinka shine fuskarka kullun sama take in kana tafiya mai girman kai za ka ga haka yake dada ƙara yi dan fuskar ta ƙara sama saboda ita ce tafi komai izza a jikin mutun amma ka danganta ta ga kasa ka duba sujadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daren da aka yi ruwa daren 21 na Ramadan yace na gani ina sujada a cikin ruwa da yunbu da aka yi sallama sai gashi fuskar sa goshin sa da hancin sa ya lulluba da yunbu muka nan sai kaje mutum in ya sanya fararen kaya in yazo zai yi sujada sai kaga ya sa hannun daga can baya wai akan shimfidar sa kada ya sa a ƙasa idan ya dauko ya goga a jikin fararen kayan ko kaga sai kafin ma ya haka sai ya karkabe kasar tukuna haka sannan ya sa ba zai sujadar irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba dofa ne to wannan yana daga cikin raunin mu duk muna yi raunin imanin mu ne amma waɗanda suke da irin wannan tsarki na batini na annabawa to babu abinda suke so irin su nuna kaskancin su ga Allah to yaushe suke nuna wannan idan suka ji an gaya musu ayoyin Allah domin ayoyin Allah su ne suke sanya su ji girman Allah su ga irin su ji kwarjinin Allah su motsu da jin maganar Allah to wannan sai ya sanya su su fadi suna masu sujada suna masu kuka ya daga cikin tawalu'un sayyidina Umar da ya karanta wannan ayar sai ya sujada sai ce to ga sujadar yace ina kukan ina kukan sayyidina Umar mai kuka kan tsoron Allah amma yana tawalu'un sa yace ga sujadar nayi ina kukan to saboda haka wannan ya nuna mana kan cewar mutum ya kakari irin wannan hali na waɗannan bayin Allah domin ya zamanto ya nuna ma zuciyarsa tayi kaskanci ga Allah tayi tawalu'u ga Allah kamar yadda sayyidina Umar yayi wannan ayar waɗansu suna kafa hujja da ita da cewar to sayyidatuna Maryam ita ma annabiya ce kenan ko ba tunda an ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina waɗannan su ne wanda Allah ya ni'imta ya ni'ima a gare su daga cikin annabawa gashi kuma ita ma an ce wadkur fil kitabi Maryam saboda ka ita ma annabiya ce kenan wannan shine kaulin waɗansu malamai kamar Ibn Hazm al-Andalusi amma jamaahirin malamai sun saba masa cewar annabawa a cikin annabawa babu mace duk da malaika Jibril ya zo yayi mata wahayi yace innama ana rasulu rabbiki ni jakadan ubangijinki ne bai mai da ta zamanto annabiya ba domin uwar mahaifiyar annabi Musa ma Allah ya mata wahayi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi to amma wahayi ba in wahayi baya lizumta annabci ga wanda Allah bai riga ya nada shi annabci ba yace wahayin da ake masa wahayin annabci ne domin kamar yanda muka karanta lokacin da muke tafsirin suratul maida Allah yace wa id auhaytu ila alhawariyina ka ambata yanda ne wahayi ga hawariyawa wannan bai mai da su annabawa ba wa auha rabbuka ila an-nahl Allah ya wahayi ga kudan zuma ilhama ce to abinda zai nuna to in haka ne me ya fitar da nana Maryam sayyidatuna Maryam daga wannan aya tunda Allah ya ce ulaiikal ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina daga annabawa min zurriyyati adam wa mimman hamalna ma'a nuh annabawan da Allah wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahima wa isra'ila to a cikin zurriyar isra'ila daga cikin su kenan kaga daga cikin wadanda aka ambata a cikin zurriyar isra'il shine annabi yaqub akwai zakariya akwai yahya akwai Musa akwai Harun akwai Isa sannan a cikin wanda Allah ya ambata akwai Maryam to amma ita ba annabiya bace to abinda zai nuna kan cewa ba wai kawai annabawa aka yaba ba a cikin wannan sai Allah ya ce wa mimman hadaina wajita baina daga kuma waɗanda muka sirye su ko muka zabe su to da kana na Maryam Allah ya shirye ta Allah ya zabe ta amma zabin nata ba na annabci ba shi yasa Allah ya ce wa ummuhu siddiqa bai ce mata siddiqa nabiyya ba sai ya ce wa ummuhu siddiqa wannan shine abin da malamai suke akai babu mace a cikin annabawa annabawa dukkanin su maza ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura wa'anda bamu aiko ba gabaninka face mazaje da muke wahayi daga gare su daga cikin mutanen alqaryatu to Allah madaukakin sarki ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani Allah ka kara mana imaninmu da sauraron ayoyin alqur'ani Allah ka sanya mu cikin waɗanda in an karanta musu ayoyin Qur'ani harru sujjadan wa bukiya subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa